Честно говоря, грибнястых не перевариваю. The red songs in the sky is so clear and sweet. I can't say exactly that we never meet. I am so stupid and I can suggest you don't like Africa and I don't like West. My mother and sisters speak about their hard life, a man is a warrior, a woman is wife. I am brave sailor and I can suggest you don't like Africa and I don't like West. The house of the foxes is so sweet. The bad songs in the sky is so clear and sweet. I am an Indian and I can suggest you don't like fire and I don't like West. The voice of a lion is so sweet. I wrote my letters in old Sanskrit. I am white shaman and I can suggest you don't like Shambhala and I don't like West. The red songs in the sky is so clear and sweet. I can't say exactly that we never meet. I am a Russian boy and I can suggest you don't like Russia and I don't like West. Da 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 da